نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai wanda ya kaddara haduwar mu da saduwar mu a wannan masallaci mai albarka na Al-Firdaus ke wannan unguwa ta Sabon Gari garin da magaram Jamhuriyar Niger yau muna barecan juma'a daren subdu wanda ya daidai da 18 ga watan Rabiul Akhir wata na hudu a jerin kalanda ta musulunci bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 10 ga watan 10 2025 miladiya. Muna cikin karatun mu na littafin Hisnul Muslim min Adhkaril Kitab was Sunna wallafa Sheikh Malami Sa'id bin Ali bin Wahaf Al-Qatani Allah ya ji kansa da rahama. Sati da ya gabata mun yi bayani akan abin da ya shahi ladubba na al-azkar lil azan, ma'ana azkar din da ake yi yayin da mutum ya ji kiran sallah. Mun ga ladubba guda biyar. Na farko mutum zai maimaita abin da ladan ya faɗi, sai a wajen faɗin ladan hayya ala salat da hayya ala fala, anan mutum zai ce la haula wala quwwata illa billah. Abu na gaba shine mutum zai ce wa ana ashhadu an la ilaha illa allah wa da la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula bil islam dina. Na uku mutum zai salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatu ibrahimiyya. Na hudu mutum zai karanta Allahumma rabba hazihi da'wati tamma har zuwa ƙarshe. Na biyar shine mutum zai yi addu'a tsakanin kiran sallah da tada iqama, saboda manzo Allah ya ce ba a mai da addu'a da aka yi ta tsakanin kiran sallah da tada iqama. To anan ne muka tsaya. To yau da du'awul istiftah ne za mu shiga addu'a bude sallah. To amma duba da wancan satin mun tsaya akan gabar, ƙarshen abin da muka yi shine yana daga cikin guraren da Allah yake amsa addu'a idan mutum ya adda tsakanin kiran sallah da tada iqama. To akwai wasu gurare da suka tabbata a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idan mutum ya addu'a Allah yana amsa shi. Dama abin da ake bukata idan mutum yana so in ya addu'a Allah ya amsa masa, to akwai abubuwa guda uku da ake so kiyaye. Na farko sharidan addu'a. Addu'a tana da sharidda shurutud du'a, ma'ana condition, ma'ana akwai condition din da ya ka cika su ne idan kai addu'a Allah zai amsa maka. In baka cika su ba, to duk addu'a da zaka yi Allah ba zai amsa ma ba. Na biyu akwai mawani, akwai abubuwan da idan ka aikata su Allah bai amsa addu'arka. Kagan kana so ka Allah ya amshi addu'arka, to ana so ka nisanci wannan abubuwan da suke hana amshi addu'a. Na uku kuma shine adab, wani irin ladabi ne wanda idan ka bi shi in kai addu'a Allah zai amsa maka. To wayannan abubuwan guda uku, ash-shurut wal mawani wal adab, to yana da muhimmanci a ce mutum ya san su, saboda ni domin idan ya addu'a addu'a shi ta samu karbuwa wajen Allah. To shi yasa yau maimakon zamu ta yi du'a istifta duba da zamu ga mafi yawanci muna jaji da raki akan mutun zaka ga yace yana yin addu'a to amma bai ganin natijar addu'a to ta yi baka cika sharuɗan da ake bukata bane ba ko kuma kana aikata abubuwan da suke hana amsa addu'a ko kuma baka san ladabin yin addu'a ba wanda idan kai addu'a za ta samu karbuwa shi yasa zamu fadakar da junanmu akan wa'annan abubuwa saboda mafi yawancin wasu ba san masharuɗan addu'a ba barantana su zo da su lokacin da za su yi addu'a na biyu mafi yawancin ba san ba abubuwan da suke hana amsa addu'a mutum barantana kan nisance su na uku kuma mafi yawancin ba san ba ladabin yin addu'a barantana yayin da ka zo yin addu'a ya zamanto addu'a ka an samu wannan adab din to shi yasa insha Allah akan sai zamu tattauna wannan mai littafin na Hisan Muslim Sa'id bin Ali bin Waf al-Qatani yana da littafi da ya ware wanda ya rubuta shurutud du'a wa mawani al-ijaba sharuɗan addu'a da kuma abubuwan da suke hana amsa ma mutum addu'a to insha Allah a cikin wannan littafin nashi ne zamu kawo wa'annan sharuɗa da kuma abubuwan da suke hana amsa addu'a mutum to amma kafin mu je ga wannan zamu je ga falalar addu'a ita kanta yin addu'a na da falala a addinin musulunci Allah da manzansa sun kwadaitar da mu akan yin addu'a misali ayoyi masu dimbin yawa sun zo a Qur'ani wanda suke kwadaitarwa akan yin addu'a misali daga ciki Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun wannan a cikin suratul baqara aya ta 186 Allah ya ce wa idza sa'alaka ibadi Allah yake fadi ga manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi idan bayina suka tambaye ka anni game da ni fa inni qaribun kace musu ni ina kusa ujibu da'awata da'i idza da'an kuma ina amsa roƙon mai roƙo lokacin da ya roke ni mana Allah yana tare da bayinsa duk lokacin da ka roki Allah a duk inda kake a duk yanayin da kake to Allah yana kusa da kai kuma yana jin wannan roƙon nashi da kai kuma zai amsa ma shi yasa wajen roƙon Allah ba a sanya mutum wasiɗa ba intermediate ma'ana a ce ka bi ta hanyar wani shi kuma wai he ka roki wani shi kuma ya roki Allah ba ayin wannan so ake kai tsaye kai ka roki Allah saboda mi ba shiga tsakanin bawa da mahaliccinsa kuma Allah subhanahu wata'ala yana kusa da kowa daga cikin bayinsa don haka kidan ka tashin addu'a kawai kai tsaye Allah zaka roka ba sai ka bi ta hanyar wani ba kai kamun kafa da wani ba ko ka roki Allah saboda Allah yana ganin ka yasa halin da kake ciki kuma shi yace a roke shi kuma yace idan kuka roke ni ina kusa kuma ni nake amsa kira ba wani ba Allah ya ce falisa jibuli bayina su karba mani su amsa mani ma'ana yana daga cikin sharadin da idan ka roki Allah zai amsa ma roƙan da kai to ka amsa ma shi ma Allah kiran da ya maka me kiran da Allah ya mana shine mi bishi abin da yace mi abin da ya hane mu mu hanu to duk wanda yake kokarin yin abin da Allah ya ce da yin abin da manzansa ya ce da nisanta abin da Allah ya hana da nisanta abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana to wannan yana daga cikin hanyar da Allah zai amsa addu'a kai shi sai Allah ya ce falista jibuli wal yu'minu bi kuma su imani da ni la'allahum yarshudun domin su samu shiriya to kun ga anan mu mahalli shahid Allah ya ce idan bayina suka tambaye ka game da ni kace ina kusa kuma ina amsa kiran mai kira to kaga nan ya nuna falala addu'a Allah ya nuna mu roke shi kuma idan muka roke shi yana ji kuma shine mai amsawa a wani waje Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku yana cewa ud'uni ku roke ni astajib lakum za amsa muku innal ladhina yastakbiruna an ibadati lalle waɗanda suke girman kai game da roƙona sai da kuluna jahannama sasannu za su shiga wutar jahannama dakhilina suna makaskanta suna waɗanda suke abin tozartarwa wannan aya tana cikin sura Ghafir aya ta 60 nan mun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara wannan aya wadda tazo a cikin sura Ghafir aya ta 60 hadisi daga Nu'man bin Bashir ya dalata tabbata a gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama kala daga annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yake cewa addu'u huwal ibada addu'a ita ce ibada ma'ana addu'a roƙon Allah ita ce ibada wa qara'a sai manzo Allah ya karanta fadin Allah wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirina ma'ana nan ibada manzo Allah ya nuna addu'a ce ake nuna ma'ana Allah ce wanda suke girman kai game da roƙona yanzu akwai da zaka ga shi yana ganin yafi karfin ya roki Allah saboda yana ganin ko ya samu su bukatunsa ko yana ganin da rufin asiri ko wani abu to Allah ce duk wanda yake girman kai game da roƙona to Allah ce zai sanya shi cutar jahannama ranar tashin kiyama yana makaskanci kenan addu'a ibada ce dole ne in kana so ka kubuta a wajen Allah subhanahu wataala shi yasa a wani hadisin ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa hadisin Abi Huraira wanda yana cikin sunan Tirmidhi ya kawo shi hadisi mai lamba 3373 da sauran malaman hadisi irin su Ibn Majah da Ahmad duka sun fitar da hadisin Imam Albani ya inganta shi a cikin sahih Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man lam yas'alillah yaghdab alayhi duk wanda bai roƙon Allah to Allah yana fushi da shi ji baka gawa baka roƙon Allah to manzo Allah ce Allah yana fushi da kai a shine har wani mawaki yake cewa la tas'alanna bani adama hajatan yace kada ka roki dan adam bukata yace wasalil ladhi abwabuhu la tuhjab yace ka roki wanda kofofinsa ba a sha makancewa ba a rufe su kullum abu da suke yace Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu Allah yana fushi yayin da ka bar roƙansa wa bunayya adama hina yus'alu yaghdabu amma shi kuma dan adam lokacin da kake roƙon shi yake fushi riba ku ga bambancin Allah mahalici da kuma bayansa ababan halitta shi Allah lokacin da baka roƙon sa yake fushi da kai shi kuma dan adam a lokacin da kake roƙon sa zai fushi da kai kuma kana so ka gwada ka ko mahaifinka ne kamai naci kullum bani bani sai bani da rana bani da mace bani to za ku samu matsala da shi kaga shi yake ka to shi dan adam lokacin da ka matsa wajen roƙon sa to daga lokacin za ku samu matsala da shi to shi kuma Allah ta idan ma baka roƙon shi ne za ku samu matsala da shi me yasa saboda shi Allah taskar sa bata karewa khazainus samawati wal ard taskokin samai na kasa da sama da kasa duka hannun Allah suke duka trezor din arziki na sama da kasa a wajen Allah suke kuma Allah ce ma indakum yanfadu wa ma indallahi bak abin da yake wajen ku na arziki yana kare amma abin da yake wajen Allah baya karewa ya ishe mun karamin misali akwai hadisi a cikin 40 hadisi hadisin Abu Zarr al-Ghifari hadisi na 24 wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari hadisul qudsi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum haraman a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari yace Allah yake cewa ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum da a ce na farkon ku wa akhirakum da na karshen ku wa insakum da mutanen ku wa jinnakum da aljannun ku qamu fi sa'idin wahidin su hadu a wani fili guda a wata farfajiya guda ma'ana a hada mutane tun daga na farko har na karshe da aljannun su da mutanen su a tara su a wani fili guda daya Allah ce fasaluni kowa ya roki abin da yake bukata wajen Allah ba amma ba togaciya ba komai ga roka Allah ce faqaitu kullu wahidin mas'alatahu kowanne in bashi abin da ya roka manzo Allah ce ma na kasa zalika mimma indi wannan ba zai rage ba zai tauye abin da yake waje na arziki ba illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila albaru sai abin da allura za ta iya raga yayin da aka sa aka tsoma ta a cikin teku aka huddata yanzu misali idan aka tsoma allura a cikin teku in aka huddata da mitare kogin wannan teku ba abin da za ta rage shi to Allah ya ce inda a ce zai biya ma kowa daga cikin halittunsa mutane da aljannu na farko da na ƙarshe bukatunsu to ba abin da zai ragu na wajen abin da yake wajen Allah na arziki in ma zai ragu to sai dai kwatankwace inda za a tsoma allura a cikin teku inda za ta rage teku da wani abu to shine abin da Allah zai ragu to kuma allura tana iya ragon teku da wani abu ba ta iya ragon shi da komai to dan mu san wa arziki a wajen Allah akwai shi dan haka yana rarraba shi ne lokacin da ya so ga wanda ya so yan da ya so kuma to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada bawa ya fi dare matakan kana rayi ka roki Allah kuma ka kyauta zato da tsammanin Allah zai baka saboda me na farko shi dai Allah ba maroci bane ba ba irin dan adam bane ba na biyu Allah subhanahu wataala arzikin da yake wajen shi bai karewa kaga sabanin dan adam nashi yana karewa na uku kuma Allah subhanahu wataala kaga ya ba mu mutane da yawa wanda yake nuna shi shi ba maroci bane ba na hudu kuma shi yace ma in baka roke shi bai na fushi da kai kenan dan me abin ne kuma yana so a roke shi haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Huraira wanda shi ma yana cikin sunan Tirmidhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa laysa shay'un akramu ala Allahi ta'ala min addu'a, babu wani abu mafi karamci a wajen Allah kamar addu'a. Ma'ana yana daga cikin abubuwa mafi falala da daraja wanda Allah subhanahu wata'ala yake so ga bayansa, shine addu'a, sa ringa roƙansa. Kuma wajen roƙon Allah yana nuna cewa kai bawan Allah ne. Dama me ake ni da bayi? Ma'ana mu da aka ce bayin Allah ne, ana nihin Allah subhanahu wata'ala da ya halicce mu, ya halicce mu ne a matsayin bayansa domin mu zamanto muna da buƙatuwa zuwa gare shi. Kuma wannan buƙatuwa da muke da zuwa gare shi, to ana so ka ringa bijirarwa zuwa ga Allah, ka nuna cewa kai kasashe ne, kai mabuƙaci ne, kai mai nema ne a wajen Allah subhanahu wata'ala. Saboda shi Allah shine ganiyun, mawadaci wanda baya neman komai a wajen kowa. Shi yasa yana daga cikin ma'anar suna As-Samadu, aka ce qul huwallahu ahad Allahu samad, aka ce Allah shine abun nufi da buƙatu. Ma'ana kowa yana buƙata, yana nufin Allah ne da buƙatunsa, yana roƙon biyan buƙatunsa a wajen Allah. To amma shi Allah baya neman biyan buƙata a wajen kowa, saboda shi ganiyun ne bizatihi, shi ya wadace a karan kansa, baya neman komai a wajen kowa, amma kowa yana nema a wajen Allah subhanahu wata'ala. Wannan a takaice game da falalar addu'a. A gurguje za mu je bayani akan sharuɗan addu'a. Sharuɗan da idan mutum ya cika su, to insha Allah zai samu karbuwar addu'a wajen Allah subhanahu wata'ala. Wa'innan sharuɗa su ne kamar haka. Na farko daga cikin sharuɗa na addu'a akwai al-ikhlas. Ma'ana in za ka yi addu'a, ya zamanto ka yi ta don Allah subhanahu wata'ala. Saboda mi addu'a wa ibada, da zaman gani manzo Allah ce addu'a ibada ce. Shi kuma ibada in kana so Allah ya karbe ta, ana so ta cika sharadi guda biyu. Na farko kai dan Allah, na biyu kuma kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shine yake cewa al-mutaba'a. Kai dan Allah, kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To me dalilin in za ka yi addu'a kai ikhlasi, kai dan Allah subhanahu wata'ala? Saboda Allah subhanahu wata'ala Al-Qur'ani yana cewa fa'budillaha mukhlisan lahu ad-din, kenan ku bauta ma Allah, ka bauta ma Allah kana mai tsantsanta addininka da roƙanka ga Allah subhanahu wata'ala, kenan ya zamanto wannan addu'a kai ta ne dan Allah shi kadai. Saboda fadullaha mukhlisina lahu ad-din, kamar yadda yake a cikin surat Ghafir aya ta 14. Haka kuma an waje Allah yake cewa alalillahi ad-dinul khalis, shi ma wannan yana cikin surat Zumar aya ta 3. Kuma Allah yana cewa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din, a cikin suratul bayyina aya ta 5. Duka wannan yana nuna mana kenan duk abu na ibada an zaka ana so kai dan Allah, kenan addu'a ma zaka yi kai dan Allah. Kai addu'a dan ka nuna mutane kai mai addu'a ne, ko kuma a'a domin samun wani abu, ko kai dan Allah saboda Allah ne ya ce a roƙe shi, kenan zaka yi addu'a ne dan Allah subhanahu wata'ala kadai, ba dan neman yardar wani ba, ko neman wani abu a wajen mutane da makamantansu, ko yabo da makamantansu, a ce ai wani akwai shi kokarin addu'a da makamantansu, a kai dan Allah. Kenan kaga wanda ya addu'a ba dan Allah ba, kaga addu'a shi ba za ta samu karbuwa ba. Kuma a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza sa'alta fas'alillah, hadisin Abdullahi dan Abbas wanda yana cikin Sunan Tirmidhi, hadisi mai lamba 2516. Manzo Allah ce idza sa'alta, idan zaka yi roko, fas'alillah, ka roki Allah shi kadai, musamman buƙatar da babu wanda zai iya ma ita sai Allah. Misali kana neman arziki, to babu mai arzikawa sai Allah. Kana neman ɗaukaka, babu mai ɗaukakawa sai Allah. Kana neman lafiya, babu mai bada lafiya sai Allah. To irin wannan abubuwan ka roke su a wajen Allah shi kadai, saboda shi ke da ikon bada su. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kuma idan zaka nemi taimako, ka nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala shi kadai. Ma'ana dai sharadi na farko in mutum zai addu'a yayin Allah. Na biyu al-mutaba'atu, koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, tunda Allah ya umarni ayi addu'a. To wanda ya fara yin addu'a shine manzo Allah. To in kana so addu'a ka da samu karbuwa ya manzo Allah, shine zamu zo mu bayani a cikin adab ladabin addu'a. Shi kuma wannan dalili saboda Allah subhanahu wata'ala yana cewa qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Duk wanda yake kauna da fatan haduwa da Allah subhanahu wata'ala a ranar tashin kiyama, salin alin babu matsala, to yayi aiki nagari. Wa la yushrik bi ibadati rabbi ahada, kuma kada ya shirka abotar Allah, ya hada Allah da wani. To malumai suka ce al-amalus salih, aiki nagari, shine ma kana muwafiqan li shar'i Allah ta'ala, shine wanda ya dace da yadda Allah ya shar'anta. kuma ya zamanto ala shari'ati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma akan shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan malaman tafsiri ne kamar da Ibn Kasir ya haka ito karkashin wannan aya. Kuma akwai magabaci ana ce mai Fudail bin Iyad yake cewa da Allah yake cewa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci mutuwa ne da rayuwa domin ya jarabce ku ya ga wane ne zai fi kyautata aiki. To anan yace abin da yake da kyautata aiki shine huwa akhlasuhu wa aswabuhu, aikin wanda za a yi shi dan Allah kuma a yi shi karkashin koyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai aka tambaye shi aka ce ya Aba Ali, ya baban Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu, me ake ni da aiki ka yi shi dan Allah kuma ya zamanto karkashin me yake da suna koyar manzo Allah. Yace saboda innal amala idza kana khalisan, idan kai aiki dan Allah kana fata Allah walam yakun sawaban, amma ba kai shi ba karkashin koyar manzo Allah alam yuqbal, Allah ba zai amsa ma ba. Wa idza kana sawaban, kuma idan kai aiki karkashin koyar manzo Allah walam yakun khalisan, kuma ba kai shi dan Allah ba, shi ma haka alam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban, wal khalisu an yakuna lillahi was sawabu an yakuna ala sunna. Yace abinda yake da al khalis kai shi dan Allah, was sawabu shi kuma ya zamanto ala sunna a karkashin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan magana Ibn Qayyim ya kata cikin littafin shi Madarijus Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a cikin mujalladi na 2 shafi na 89 daga wannan malami tabi'i Fudail bin Iyad. Daga kenan koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wajibi ne akan kowane musulmi in yana so Allah ya amshi ibadarsa, saboda Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera, kamar da yazo a cikin suratul ahzab aya ta 21. Allah ya ce hakika ya kasance gare ku kyakkyawan koyi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ma'ana manzon Allah shine abinda Allah ya sanya mana model, abinda zamu kalla mu koyi da shi a wajen yin ibadunmu da sauran mu'amaloli na zamantakewa na yau da gobe. Amma Allah ya ce gawa liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, ga wanda yake kauna haduwa da Allah da ranar tashin alkiyama salin alim. Kina ba kowa bane zai bi manzo Allah ba sai wanda yake kaunar ya gamu da Allah salin alim ranar tashin alkiyama. Wa zakarallaha kaseera, kuma ya ambaci Allah diya, kuma a wani waje Allah yake cewa kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim, kamar da yake a cikin sura Ali Imran aya ta 31. Allah ya ce ka ce musu idan sun kasance suna son Allah to fattabi'uni, ku bi ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yuhibbukum Allahu, Allah zai so ku, wa yaghfir lakum dhunubakum, kuma Allah zai gafarta muku dhunubanku, wallahu ghafurur rahim, kuma Allah mai yawan gafara ne, mai yawan jin kai. A wani waje Allah ya ce wattabi'uhu, ku bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, la'allakum tahtaduna, domin Allah subhanahu wataala ya shirye da ku, kamar da yazo a cikin suratul araf aya ta 158. A wani waje kuma Allah subhanahu wataala yake cewa qul ati'u Allaha wa ati'ur rasul, ka ce musu su yi da'a da Allah, su yi da'a ga Allah, su yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa inta wallahu, idan suka juya suka ƙi da'a ga Allah da manzansa, to fa inna ma alaihi ma hum mila, abun sani shi abun da yake kan manzon Allah isarwa ne kuma ya isar, wa alaikum ma hum miltum, kuma abin da yake kan ku shine an isan muku, wanda ya koyi ya bi to ya tsira, wanda bai bi ba kuma bai da huji a wajen Allah. Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu, idan kuka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya tahtadu, kun shiryu, wa ma ala rasuli illa al balagul mubin, kuma ba komai yake kan manzon Allah ba face bayyanarwa, isarwa, mabayyana, ma'ana manzo Allah isa wa mutane sakon da Allah ya turo shi a bayyane, kuma ya isa musu a bayyane. Dan haka kenan abin da yake kan manzo Allah shine isan mu mutane, amma kuma shi Allah bai tsora mai ba tilas yi ya sanya mutane sun karba. Shi yasa ayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya fafata ammun sai amshi musulunci da bai amsa ba lokacin da yazo mutuwa, shine Abu Talib yace ya amma ka wadi wata kalma la ilaha illallah, zan tsaya gaban Allah in samu cetonka a wajen Allah subhanahu wataala. Amma su Abu Jahl lokacin suna nan suka ce yanzu a targaba an millati Abdul Muttalib, suka ce yanzu zaka bar addinin Abdul Muttalib na iyaye da kakanni da aka gada na bauta goma ka, da ƙarshe dai yace ina kan addinin Abdul Muttalib, kaga bai dubo wannan kalma ba. To sai manzo Allah yake ta kokarin ya Allah zai yafe mai, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mai to ya daina neman gafara ga wannan amin nasa, saboda mi Annabi Ibrahim shi kanshi lokacin da yake neman gafara lokacin ba a hana shi ba, amma kana istighfaru Ibrahim li abi illa amma wa'idatin wa'ada iyya, amma falamma tabayyana annahu adun lillahi tabarra'a min, shi yasa manzo Allah ya ce laisa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha, shiryewa amma mutun ga munkatar wajen amsar gaskiya da shiriya ba hannunka ba yake ba, haka manzo Allah ya ce mai wannan a hannun Allah yake, amma kai abin da yake hannunka ka isa wa mutane. To haka ko malumai masu wazi baka da yanci ko kuma kace wai dole mutun sai ya karbi kaza, kai kawo ka isa mu mutun ka wadi mai Allah ya ce annabi ya ce ka hujoji da dalilai Allah ya ce annabi ya ce wannan kuma karba wannan na Allah ne, Allah shine zai ma wanda ya ga dama ga munkatar da dace ya karbi wannan abu. To shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayi Allah ya nuna shi abin da yake kan shi ko isarwa ne, saboda manzo Allah yana damuwa in ya kira mutanen sa ba sa karba, sai Allah ya nuna mai cewa laisa alayka hudahum walakin Allah ya diman yasha, nan shiryar su wajen ga munkatar su zamanto sun karbi wannan abin da kake isa musu su ba hannunka bai ki ba a hannun Allah ne, wannan Allah yana yin dace ne ga wanda ya ga dama. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Aisha yake cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad, wanda hadisi ne sananne 40 hadisi, hadisi na biyar wanda muttafaqun alayhi ne Bukhari da Muslim suka rawaito. Daga kenan dai duk wanda yake so duk wata ibada da zai Allah ya karba to dole ne sai yayi koyi da manzo Allah a wannan ibada. Da haka mu yanzu ma muna bayani ne akan ladaba addu'a, ko to zamu zo mu wadi yayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake addu'a. To haka a komai ma ana so ka bincika manzo Allah, saboda me yasa shi Allah ya turo mana a matsayin annabi wanda zai bayyana mana yadda zamu bauta ma Allah. Nabi kuma Allah ya tambaye mu akan manzo Allah, mu amsa masa ko ba mu amsa masa ba, kowa sai Allah ya tambaye shi, saboda Allah rantsuwa yace wala nas'alannal ladina ursila ilayhim wala nas'alannal mursalin, Allah ya rantsuwa ce wallahi mun tambaye alladina ursila ilayhim wanda aka turo musu manzanni mu kenan, wala nas'alannal mursalin kuma Allah ya rantsuwa ce su kansu manzannin sai Allah ya tambaye su sakon da na ba ku kun isar to mu ma kuma da aka isan mana za ta tambaye mu shin mun yi aiki da abin da manzo Allah ya zo mana, zaka ji an ce manzo Allah ya ce ai kaza kai ya ce a bari ka bari, to kowa sai Allah ya tambaye shi game da wannan. Ko mun sani ko ne a cikin mu za ta tambaye shi a kabari, daga cikin tambayoyin da ake za ta tambaye ka mannabiyuka wane ne annabinka, to hanyar da zaka samu dama amsa shine ka bi manzo Allah, amma ba ka manzo Allah ba ba yadda zaka iya amsa wannan, wanda ka bi a nan duniya to shi zaka wadi, aka tambaye ka wane ne annabinka wanda ka bi a nan duniya ka wadi sunan shi kace shine annabinka, kaga yana da hatsari. Shi yasa kenan dole ne kowa ya zamanto yana koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na uku, as-sikatu billahi ta'ala wal yaqinu bil ijaba, yana daga cikin sharuɗin amsa addu'a same ka ka samu as-sika yarda da Allah subhanahu wata'ala, wal yaqinu bil ijaba kuma ka samu yaqini, yaqini shine confidence, ma'ana ka samu sakantancewa akan cewa wannan addu'a da kai tabbas Allah subhanahu wata'ala zai amsa maka. Saboda me yasa ake so ka samu yaqini da tabbaci? Saboda me Allah subhanahu wata'ala wa in min shay'in illa indana khaza'inu, komai Allah ya ce taskashi a hannun mu take, kuma ma nazilu illa bi qadarin ma'lum, kuma muna saukar da komai ne wargwadon abin da muka so a lokacin da muka so, kamar da yazo a cikin suratul hijr ayata 21, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a hadisin Abi Huraira, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba, ku roki Allah kuna masu sakankancewa akan cewa Allah zai amsa mu. Wannan hadisin yana cikin Sunan Tirmidhi, hadisi mai lamba 3479, Turamil Katsan Suwasan Disney, kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin Sahih Tirmidhi. Manzo Allah ce idan za ku roki Allah to ku roke shi kuna masu sakankancewa zai amsa mu, ku samu yaqini, ku samu confidence total, tabbas Allah zai amsa ma. Yana daga cikin abin da yake hana Allah ya amsa addu'a ka, idan ya zamanto ka samu dut, ma'ana ta baba da kokonto da kuma shakku a cikin addu'a, ma'ana wani zaka ga yana addu'a amma kuma shi a ran shi bai sakankance ba wannan abin da yake roka Allah zai bashi, ma'ana ya samu dut, yana cewa to bari mu jarraba mu gani wataƙila ko a dace Allah ba mai wannan. Dan adam ne zaka, in kana da neman bukata a wajen shi zaka ce bari mu je mu kwankwara mu je mu jarraba mu gani ko an dace, amma Allah ba haka bane, shi Allah yana da kuma shi yace a roke shi zai bayar. To me yasa zaka samu kokonto da ta babaci ka ringa ji a ranka cewa wataƙila Allah ya amsa wataƙila Allah ba zai amsa ba? To kun ji manzo Allah ce ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba, ku roki Allah kuna masu sakankancewa akan cewa Allah zai amsa mu, ba'ana da kai addu'a kai a ranka ka ji ko Allah ya amsa ma, kawai yanzu jira kake tabbato wannan abu ko ba dade ko ba jima, saboda shi Allah ko da ka roke shi to kuma zai iya amsa ma, amma kuma zai iya ma jinkirin wannan abu. Kamar yadda zamu zo mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi yake cewa ma min muslimin yad'u Allah bi da'watin laysa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda thalasin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wani musulmi da zai roki Allah subhanahu wata'ala wata bukata ba ce Allah subhanahu wata'ala ya amsa masa. Ma'ana idan ka roki Allah subhanahu wata'ala zai amsa ma ne ta daya daga cikin hanyoyi guda uku, wanda hadisi ne na Abi Sa'id al-Khudri yace matakar wannan addu'a babu sabo ba yanke zumunci bane ba, to Allah zai baka ɗan abubuwa guda uku mulki. Ma'ana idan ka roki Allah, Allah ya amsa ma, to yana amsa ma ne ta hanyoyi guda uku. Hanya ta farko, in ma an tu'ajjala lahu da'awatu, ko Allah ya gaggauta maka wannan abin da ka roka nan take baka, shine abin da muke so. Ma'ana kawai kana roƙon Allah kawai sai kaga wannan abin ya samu. To akwai wanda idan ya roki Allah, Allah sai ya gaggauta bashi abin da ya roka. Dai kenan. Na biyu, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah, wani kuma abin da ka roka anan sai Allah ya ma tanadin sa, sai aljanna zai baka shi ranar tashin alkiyama. Ka roki abin amma ya Allah ga wannan abin yafi dace a baka shi aljanna, dai aka baka shi anan duniya ba za ka ci more shi ba, ko ta yi zaman to jaraba ko fitina gare ka, sai Allah ce to bari a tanadin ma shi ranar tashin kiyama. Ya an tashi ranar tashin kiyama kana jin tsoro ma, wataƙila ayyukan da kai ba za su ka kubuta ka tsira a gaban Allah ba, sai Allah ce to daman ka taɓa yin wata addu'a nan duniya kuma na amsa ma amma ban biya ma ba, to wannan nama tanadi zan baka aljanna ne a dalilin ta. Kaga mutai ce nama da addu'o'in da yema duka ma an mai tanadin su ne a aljanna. To kaga mafi yawanci muna roƙon Allah, wasu abubuwan da muke roƙa Allah mana tanadin su ne a aljanna amma ba mu sani ba. To kuma manzo Allah ya bamu labari ne dan in ka roki Allah ka samu nutsuwa cewa Allah ya amsa ma, kuma idan Allah ya amsa ma ta ɗaya daga cikin wannan hanyoyin ne guda uku, ko ya baka nan take a nan duniya, ko kuma ya ma jinkirin wannan abu sai a ranar tashin kiyama ya baka. Na uku, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wa imma an yusrafa anhu min as-su'i mithlaha. Manzo Allah ce ko kuma idan ka roki Allah ya amsa sai ya kawar ma da wani mummunan abu da Allah ya kaddara zai same ka. Ma'ana Allah ya kaddara wani bala'i ko ta musiba zai same ka, kuma ka roki Allah, Allah ya amsa. To sai Allah ya ce to yanzu tunda an amshi wannan bukatar taka, to kuma da abar wannan bala'i da musiba da aka kaddara ma sai a musanya a ce to yanzu dalilin wannan amsa adda da aka ma za a kawo ma da wannan bala'in da Allah ya kaddara zai same ka a dalilin wannan adda da kai. To shi yasa zamu ga ashe so tari dan adam zai roki Allah subhanahu wataala ya amsa masa, ya amsa masa, amma mi akwai wani bala'i da Allah ya kaddara zai same ka, sai Allah ya kawo ma da wannan bala'in a madadin wannan bukata, sai Allah ya kawo ma da wannan bala'in, sai ka ringa rayuwar salihin alam abubuwa na bala'o'i Allah ya kaddara zai same ka, amma saboda kai adda sai Allah ya kawo ma da wannan bala'in kai baka sani ba. Kaga mafi yawancin muna adda Allah ya amsa mana ta yi ya kawo mana da wasu bala'o'i da ba mu sani ba, saboda manzo Allah ya ce idan kai adda Allah ya amsa to kuma yana kawo ma da wani bala'i wanda Allah ya kaddara zai same ka. Wannan hadisi ya zo a cikin Sunan Tirmidhi daga babban sahabi Jabir bin Abdullahi da Ubadah bin Samit, hadisi mai lamba 3381, kuma Albani ya inganta shi a cikin Sahih Tirmidhi. Da haka kenan, idan mutum ya roki Allah kenan ka ringa halarto da wannan abubuwan guda uku, na roki Allah ko to ta yi wannan roƙon da nayi Allah zai bani a nan duniya, to amma a nan duniya ta yi a yau ɗin nan da na roki Allah ya bani ta yi sai gobe ko jibi ko gata ko nan da shekara ɗaya ko nan da shekara biyu ko nan da shekara uku, iya abin da Allah ya sani, saboda wani zubin jinkirin da Allah ke ma bawa. Saboda mi wannan addu'a da kake ibada ce, idan kai Allah yana baka lada to dan kai ta yin addu'a ne Allah yana ƙara ma lada, kuma da Allah ya jarabce ka za ka iya haƙuri ko ba za ka yi haƙuri ba, saboda ana so yayin da kake roƙon Allah ka zamanto kana yin haƙuri, ka ringa roƙon Allah domin Allah ya baka lada. Na biyu kuma, idan kana roƙon Allah subhanahu wataala zai iya tanada ma wannan abu, sai aljanna Allah ya baka shi. Na uku kuma, Allah yana iya koma da bala'i da musiba. To dalilin wannan ne kenan shi yasa ake so mutum ya samu yaqini. Lokacin da kake roƙon Allah subhanahu wataala ana so ka samu yaqini, tabbas in ka roki Allah ka ji a ranka ko Allah ya amsa ma. To in kai haka to Allah subhanahu wataala zai amsa ma, amma ka samu kokwanto da taba ba cewa to wataƙila an amsa wataƙila ba amsa ba, to shikenan sai Allah ya barka da wannan. Saboda ya tabbata hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ganshi a cikin muqaddima ya sunan Muslim, manzo Allah ya ce ana inda zanni abdi bi ni ina inda bawa na ya zace ni, yace in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran. Manzo Allah ya ce ina inda ba ni ina inda bawa na ya zace ni, Allah ya ce ina inda bawa na ya zace ni, in kama Allah kyakkyawan zato da tsammani to zaka samu wannan kyakkyawan zato da tsammani. Idan kai adda kace tabbas wannan adda da ne insha Allah wa Allah ya karba mu ita, Allah zai amsa mu, to Allah zai amsa mu. amma an kai muna nazatu ka roki Allah kana cewa to wataƙila ko Allah amsa ta kila ko Allah ba zai amsa ba sai Allah barka da wannan muna nazatan da yake ga Allah subhanahu wataala to shi yasa kenan mu zaman to duk lokacin da zamu yi addu'a mu samu sakankan cewa da yaqini a cikin ranmu cewa Allah subhanahu wataala ya amsa mana abu na gaba shine al'azmu wal jiddu fi du'a kenan mutun ya zaman to ya samu al'azm wal jidd fi du'a ma'ana kai addu'a da gaske afwan na tsallake abu na hudu hudurul qalbi halarto da zuciya lokacin da kake yin wannan addu'a din ana so lokacin da mutum yake addu'a ya halarto da zuciyar shi ma'ana kaka zo kana addu'a amma kuma tunaninka a waje zaka ga mutum yana yin addu'a amma kuma hankalin shi a waje yana addu'a ga kana Allah kake roko amma kana tuna wani alhaji ko wani mai mulki ko kana tuna wani abu ma'ana so ake lokacin da zaka roki Allah ka tattaro da tunaninka da hankalinka da zuciyarka roƙan Allah ne kake a gaban Allah ne kake kuma kana bujirar da bukatunka ne a wajen Allah to duk wasu tunani da duk wani abu ana so ko ka kautar da shi daga hankalinka daga zuciyarka kaka zo kana roƙan Allah yanzu ne zaka samu wa addu'a ce yake amma wasu suna hira kashe kunne na saurara kuma addu'a ce yake kenan kaga hankalin shi ba anan ba yake ba kai da kake gaban Allah kake roƙan Allah yanzu misali malamai suka ce ko da mutum ne yanzu ka je wajen shi roƙo ko ta neman biyan bukata ka je wajen shi kana so zai biya maka bukata ai concentration zaka samu nutsuwa zaka samu ka fuskance shi da kyau ka wadi matsalolinka amma yanzu ka zo wajen mutum kana neman ya kama agaji ko tallafi kana hira da shi kuma wasu suna hira kana jiya kana kallon su kana mushi magana kana jiya kana kallon su ko kuma kana mushi magana kana sauraron wani abu da makamantar su kaga zai ga ko wannan kai abin naka akwai wasa mace ba da gaske bane ba idan haka ana bukata hudurul qalbi mutum ya halarto da zuciyar shi lokacin da yake roƙon Allah wannan ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa cikon wannan hadisin da muka karanta manzo Allah yake cewa ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba roki Allah kuna masu kankan cewa Allah zai amsa muku yace wa alamu kuma ku sani annallahu la yastajiba du'aan Allah bai amsa addu'a min qalbin ghafil daga zuciya gafalalliya lahin mai wasa mana ka zo kana roƙa Allah amma zuciyarka ta gafala tana wasa tana tunanin wani abu to Allah bai amsa irin wannan addu'a din kenan dan haka ana so lokacin da ka zo yin addu'a shi yasa in zaka yi addu'a maka samu waje mai sukuni mai nutsuwa kaka zo cikin wajen da ana fagai da hayaniya ga karan tele ga karan radio kana addu'a hankalinka a tele ko a radio ko su suna hira a so ake ka samu concentration ka samu nutsuwa ka karkato da tunaninka da hankalinka Allah ne kake roko kenan ba a so ya zama to zuciyarka ta shagala da wani abu kana roƙon Allah kuma zuciyarka a wani waje saboda manzo Allah ya ce inna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin Allah bai amsa addu'a daga zuciyar da take take gafalalliya mai wasa daga kenan shi yasa ake so mutum ya zamanto lokacin da zai addu'a ya zamanto ya halarto da zuciyar shi ko kuma ya tambaye kanshi in kana addu'a haka kake to ka ringa halarto da zuciyar kan zaka addu'a zamanto ko a zuciyarka Allah ne baka tunanin komai baka tunanin kowa kuma ya zamanto ka karkato da hankalinka ko Allah ne kake roko Allah kadai kake gani shi kadai kake tunawa a lokacin baka tunan kowa baka tunan kowa Allah kake tunawa saboda yanzu ana yi samun shiwa yanzu yana da wata bukata yana roƙon Allah to amma kuma yana tuna wani kai ka roki Allah in Allah ya so zai baka wannan abu an san Allah yana sanya sababi wanda kake tsammanin kamar shi zai taimaka ma in Allah ya kaddara abin taimakon ba a hannun shi yake ba hei turo ma wannan da baka taba sani ba ya zamanto shine sababi to amma kai ka zo kana roƙon Allah kuma kana tuna wani kana to to gawa ne daidai shi wataƙila ko shine dai zai zamanto sanadiyar hudda kuma kana roƙon Allah ko ka roki Allah ka bar ma Allah shi Allah shi ya san ta hanyar da zai kama mafita a cikin lamarinka na biyar al'azm wal jidd fi du'a da zaman to zaka yi addu'a kai da gaske ba da wasa ba ma'ana manzala ce izada ahadukum falyazam fi du'a idan ɗayan ku zai addu'a to yayi da gaske a cikin addu'a wala yaqul kada yace allahumma in shita fa a'tini manzala ce idan ɗayan ku zai addu'a yayi addu'a da gaske kai yace ya Allah idan ka so ka bani allahumma ghfirli in shita Allah ka gafarta mini in kaga dama allahumma arhamni in shi'ita ya Allah ka ji kaina idan kaga dama manzala ce kada kai haka saboda mi fa inna allaha la mustakriha lahu domin Allah babu mai tilasta shi wata ruwa fa inna allaha la mukriha lahu shi Allah babu wanda yake tilasta shi wannan ya zo a cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Abi Huraira ma'ana ba so in ka zo za ka yi addu'a ka ce ya Allah in kaga dama ka bani in kaga dama ka shi kaina in kaga dama ka mini gafara ba mu Allah haka so ake kaukaruki Allah Allah ka gafarta min kawai Allah ka ji kaina Allah ka bani kaza amma kaga ce in kaga dama shi Allah ba mai dole kace in kaga dama to kaga kenan kai addu'a taka akwai wasa shi sai manzo Allah ce falya azim fi du'a kai da gaske kaga zo kana an Allah an kaga dama ka muni kaza a kaukaruki Allah kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nata idan mutun ya zo roƙon Allah wani sahabi ne ga dan shi yana roƙon Allah yana ce ya Allah ina roƙonka gida beni mai fantar hori a dama aljanna da wane ne ce kai kawon ka tashi ka ce Allah ina roƙonka aljanna ba ka zo kana horin gida beni hori a dama aljanna to yace yanzu ka roƙi horin beni hori kade a aljanna to kai ka ji shi kade ka samu ko ka ce Allah ka bani aljanna amma ka zo kana Allah ka bani beni hori mai fantar hori a dama aljanna to kaga wannan shi ma ba su ko zaka kace Allah ina roƙonka aljanna allama inni as'aluka aljanna wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amal Allah ina roƙonka aljanna da abinda zai kusanta ni da samu aljanna na magana ko na aiki wa uzrika minan nari wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amal kina ana son mutun zai addu'a da gaske kaga ranga ce Allah in kaga dama a maza Allah ya hana wannan kawo in zaka yi addu'a kai da gaske ce Allah ka gafarta mini Allah ka ji kaina Allah ka bani kaza amma kaga ce in shi ita Allah idan kaga dama saboda Allah babu mai tilasta shi na gaba wannan sune a takaice sharidan addu'a na farko kai dan Allah na biyu kai koyi da manzon Allah a cikin addu'a na uku kuma ka samu yaqini da tabbaci a cikin zuciyarka wannan abin da ka roƙa Allah zai baka na hudu kuma ka halarto da zuciyarka lokacin da kake roƙon Allah na biyar kuma kai addu'a daga sai kake da wasa ka ringa cewa Allah an kaga dama abu daga ba sai abin da suke shurud ko kuma mu ce mawani'u ijabati du'a mawani'u ijabati du'a abubuwan da suke hana Allah ya amshi addu'an mutum na farko akwai at-tawassu'u fil harami aklan wa shurban wa labisan wa taghziyatan mutun ya zamanto yayi babakeri a cikin haramun ta yadda cin shi haram ne shan shi haram ne tufashi sutura shi haram ne kuma shi ma an ciyar da shi da haram wannan hadisi ne sananne yana cikin 40 hadisi hadisi na 10 hadisin Abi Huraira wanda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da mun ci Allah sabata gari shi yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna Allah ta'ala tayyibun lalle Allah madaukakin sarki mai tsarki ne la yaqbalu illa tayyiban baya karba sai abu mai tsarki kina Allah mai tsarki ne baya amsa abu mai tsarki malai suka ce nan tsarki da ake ne kalabi ne tsarkin da ake ne anan duk aikin da zaka yi in baka yi shi dan Allah ba karkashin koyon manzo Allah Allah bai amsa haka kuma duk abin da ya shaya harka abu na dukiya in dai ba dukiya bace ta halal ba to in kai aikin alheri da ita to Allah bai amsa yanzu dukiya in ta haramun ce in ka gida masallaci ka biya aikin haji ka je kai aikin haji kai sadaka duk wani aikin alheri da zaka yi in dai dukiya ta haramun ce to Allah bai amsa saboda sharadin idan kai aikin alheri da dukiya Allah baka lada ya zama to wannan dukiya ta halal ce shi yasa anan ya kawo inna Allah ta'ala amara almu'minina bima amara bihil mursalina Allah ya umarci mu ne maza da abin da umarci kenan manzannin sa yace ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati ya ku manzanni ku ci daga mi tsarkaka amma abu na halal wa amalu salihah kuma ku yi aiki nagari inni bima ta'maluna alim lalle ni game da abin da kuke aikatawa masani ne wannan aya tana cikin suratul mu'minun aya ta 51 to mahalli shahid sai manzo Allah summa zakara rajula yutilu safara sai ya ambaci wani namiji yana tsawaita balaguro ash asa agbara yayi butubutu gashi nan gashin shi ko sharcewa bai da kuma yayi kura amma mi ya mudde dai ila sama ya daga hannunsa zuwa sama yana ya rabbi ya rabbi yana ya ubangiji na ya ubangiji na ya mahalici na ya mamallaki na ya wanda yake kula da al'amurana amma matsalan manzo Allah cewa mat'amuhu haramun abincinsa haram ne wa mashrabuhu haramun abin shansa haramun ne wa malbasuhu haramun tufassa haram ce wa guzziya bil harami kuma shi ma an ci da shi da haram ba wa guzziya ba maka ce wa guzziya shine guziri wa guzziya at-tagziya ma'ana an ciyar da shi shi kanshi da haram manzo Allah ya ce fa anna yustajabu lizalika taya ya za amsa ma wannan wannan hadisi a cikin sahih muslim hadisi mai lamba 1115 milkens to ana malume suka ce Ibn Rajab yana da sharhin da yema mai da suna 40 hadisi Jami'ul Ulum wal Hikam yace anan sabubban da yake sa Allah amsa addu'a sun tabbata ga wannan mutum har sabubba guda nawa yace har sabubba guda hudu to amma me ya hana Allah amsa addu'a shi abu ɗaya ne saboda me abincin sa haram ne, abin shan sa haram ne, kuma tafasa ma haram ce, kuma shi ma kanshi an cida shi da haram. Sababi na farko shine, na farko ashi asa a gabara yana cikin kunci da yanayi mara dadi, ma'ana gashi nan yayi budubudi yayi kura, yana cikin wahala, a cikin halin bulaguwar da shi ya ga labai da ya gashi, yana cikin wahala. Shi kuma Allah ya ce amman yajibul muttara idza da, wane ne yake amsa ma wanda ya shiga cikin wani kunci addu'an ba Allah ba, ma'ana yana daga cikin sabubban da Allah yake amsa ma addu'an, an ka shiga wani yanayi na kunci da takura da matsi, to in ka roki Allah kai tausali cewa Allah ina cikin matsi da takura da bukatuwa, ya Allah ka kama dauke, Allah zai amsa mu, to kage yana cikin matsi, sababi ne na amsa addu'a. Na biyu ya ce ya mujjo yadayhi ila sama'i, ya daga hannunsa zuwa sama, yana daga cikin sababan addu'a, zamu zo mu gani daga hannu lokacin da zakai addu'a ka daga hannunka, to kage wannan shi ma sababi ne. Na uku kuma yana ya rabbi ya rabbi, yana tawassali da sunan Allah ar-rabb. Ar-rabb shine al-khaliqu al-maliku al-mudabbiru, mahalici mamallaki mai gudanarwa da juya al'amura. Ya ce ya rabbi kai ne ubangiji na, kai ne mamallaki na, kuma kai ne kake gudanar da rayuwa ta, kake jujuya dukkan al'amura na. To amma me ya hana Allah amsa addu'a tashi kunji? To shi sai ne daga cikin abin da yake hana, idan mutum ya addu'a Allah ya amsa masa, ya zamanto abincinka haramun ne, abin shanka haramun ne, ma'ana ya zamanto hanyar samunka, hanyar samun kudinka ta haramci, to wannan kai addu'a Allah bai amsa ba, saboda in hanyar samunka ta haramci kaga haka da shi ne zaka ci ka sha ka yi sutura, to Allah bai amsa addu'arka. Kuma wannan zai zamanto takatsantsa ga uwaye, kaga an ce mutum ma idan aka ci da shi da haram shi ma ya addu'a Allah bai amsa. Amma mu yanzu kaga a zamaninmu ko arme za a yi, idan mutum ya huto neman arme ba a takatsantsa a ga wai wane mai sana'ar shi, yanzu mutum yana yau zai da kuɗi ya tama uwaye ruwan kuɗi ba a tambaya, to yanzu shi wannan ba Allah da yake ruwan kuɗi mai sana'ar shi me yake siyarwa, a ina yake aiki, ta yi wani wa kwaya yake sai da, ta yi wani dan luwadi ne, luwadi yake da shi ake bin shi, ta yi wani tsafi ya yi kudin tsafi ne, ta yi wani kudin sata ne, ta yi wani kudin damfara ne, da hanyoyi diya da ake samun dukiya ta haramu. To dan dole in mutum zai dauki diyan shi ba mutum ya san me sana'a shi, dan kakka je ka ba da diyan ka ga wani yana ci da ta da haram, in suka yi addu'a Allah ba zai amsa ba, saboda manzo Allah ne wadi, kun ga nan gashi na hadisi wannan ba Allah abin da ya hana Allah amsa addu'a shi, har manzo Allah ya ce fa anna yustajabu li zalik, ta ya Allah zai amsa masa cin sa haram, kira dole an yi takatsantsa. To wannan yana daga ciki, mutum idan ya zamto hanyar samun shi ta haramun ce, to kaga wannan in ya roki Allah, Allah ba zai amsa ba. Na gaba daga cikin abubuwan da suke hanawa al-istijalu, gaggawa wa tarku du'a, da barin addu'a, ma'ana yana daga cikin abin da yake hana Allah ya amshi addu'a mutum ya yi gaggawa, he bar addu'a. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Hurairah yake cewa, yana cikin Bukhari da Muslim, Bukhari ya kashi hadisi mai lamba 6340, Simil Turwa san karanta, Muslim hadisi mai lamba 2735, Demil san transcend. Daga sahabi Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi, Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal, ana amsa ma ɗayanku addu'a ne matakar bai gaggawa ba, to ya ne zai gaggawa, fa yaqulu qad da'utu fa lam yustajab li, sai ya ce to ai na roki Allah amma ba amsa mini ba, fa yastahsira, sai ya ɗebe tsammani ya yi da spirit, to mun roƙa shekara ɗaya, shekara biyu, shekara uku, muna roƙa shiru, manzo Allah ce fa yastahsira wai da addu'a, kawai ɗebe tsammani da cewa za a amsa masa yayin wasan addu'a. Wannan idan mutum yi wannan Allah bai amsa masa, to shine ai manzo Allah ya ce ana amsa ma ɗayan ku addu'a matukar bai gaggawa ba, shi yasa aka ce al-istijabu, wani kawai shi soke yanzu in ya roki Allah ko Allah bashi wa'ayi, yanzu ba kaga mutane ba a riga cewa mun roka mun roka, yanzu ka diba kaga uwaye da suke jaje, sai ga ana cewa to wallahi mun muna roka Allah hudu mu ayyan mu mata mazaje shekara ɗaya, shekara biyu, shiru, kaga ba su kyautata zato, shi yasa kaga ai dazu muka ce daga cikin sharadi ka kyautata ma Allah zato, kake gaggawa a ciki, saboda shi Allah komi a wajen shi yana da dates, yana da dalilin da ya sanya mai, yana da ajal, yana da lokaci da Allah ya sanya mai, to in lokacin bai ba babu yadda zai yi wannan abun, yayi kaga mutuwarka tana da lokaci, in mutuwarka ba ta yi ba ba yadda zai yi ka mutu, in lokacin mutuwarka bai ba duk hatsarin da zaka fuskanta in dai Allah bai kaddara lokacin mutuwarka ba zaka mutu ba, arziki yana da lokaci, ba wuce ai ce zafin neman bai kawo samu, duk zafin neman ka karanga asubanci, in kana so ka karanga tashi kare uku, ka ringa zuwa duk kasuwoyin da ake ci a da magaran da kauyukan, dan Allah ne ba za ka yi arziki ba za ka yi ba,
kuma Allah ya kaddara ma zaka yi arzikin lokacin da Allah ya kaddara ma lokacin ne zaka yi in lokacin bai ba zafin neman samun ka da kudin san sa kai arziki bai sa baka samu ba ai kowa yana gani dan da zaka san arziki na Allah ne kuma a lokacin da yaso ba wa zai wani zaka ga yana neman ya dauki lokaci yana nema amma lokacin da Allah ya so yayi mai wani budi dan kadan 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 lokaci ka ga samu wani shi kuma Allah bai in bai kaddara mai ba ma ya ji ma yana nema zai samu in kasuwanci nema daga yawa da kaga Allah mai budi ya samu sai kaga shi wannan ya shekara 40 ne kasuwanci shi kuma wannan a shekara farko da yawa da Allah mai budin da wannan shekara 40 bai ba saboda abun a hannun Allah yake to komai na da lokaci kaga arziki mutuwa kaga yanzu mu duka muna munya da mutuwa lokaci ne in lokacin ka bai baka mutuwa amma abin da mai yarda ba arziki wani dalilin wannan saboda yana son ya arziki sai ya nemi arzikin ta hanyar bai dace ba sai ya je wajen bokaye ko ya safi ko ya je yana sai da abubuwa irin na kwaya wai dan koyi arziki amma da kai hakuri Allah ya rubuta zaka yi arziki lokacin zai zo kuma zaka yi arziki haka kaga abin da ya shaye armi uwaye kaga yansu ta damuwa ƴaƴansu musamman bangaren aya mata yace to mu kullum muna addu'a mala kadiba kaga an dan Ramadan yazo irin kiyamul layl da sallar asham da ake kaga uwaye sun tace a sa ƴaƴan mu a cikin addu'a Allah ya ga musu mazaje to amma yazo ta kaga tace mu yanzu shekara 1 shekara 2 ana ta roƙon mashuru babu wanda ya huto kaga wannan sai a hasa ma addu'a wato ta hasa yazo to tunda an yi shi shekara 1 kuma garan misali masu jarabawa irin masu brebe ko bak wani zaka ga wannan shekara ya shuru bai samu ba wannan ma su bai so ya ce kai mu yanzu ai kawai shikenan mun roki Allah shiru wani dalilin ma samu sanya samu breben ko baka zaka yi shi yana zuwa masallaci sallah musamman ma in lokacin ya kusanto in aka yi shiru ba samu ba kuma kaga ya hasa haka ne wani zaka ga ladan yake zama a masallaci in go saboda yana sanya samu breben ko ba wani a sahun gaba zaka rangane shi amma daga ida batte ka neme shi ka rasa shi to kidan gaggawa tana hana idan mutun ya addu'a Allah amsa ma'ana mutun yace ya roki Allah bai bashi ba sai ya hasa addu'a to mun roki Allah shekara nawa muna addu'a shiru ko ya hasa addu'a to in kai haka to shi kuma Allah bai amsa ma saboda Allah subhanahu wataala yana san naci addu'a ka naci kullun ka ringa yi Allah san daga sai kake kullun ka ringa roka ka san Allah yana ganin ka yana jin ka kuma yana amsa addu'a kinan kai ta roki Allah baka san ba ta yi lokacin da yi ba to kai kuma idan kai da desperate ka ɗebe tsammani ka ce a mutum da mu roƙi Allah shiru muka yi shiru ko ya kawo sa'ada to shine nan manzo Allah ya ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal ana amsa ma ɗayan ku a da matukar bai gaggawa ba sai manzo Allah ya yi bayani me ake ne gaggawa shine mutum ya ce kadda autu nayi roƙon fa lam yustajabu li ba amsa mun ba kuma ai ka kun ga dazumin yin ishara manzo Allah ya ce idan kai addu'a Allah amsa ma ko ya baka abun a nan duniya ko ya jinkirta ma ya aljanna ya baka ko ya kawo ma da wani bala'i ta yi addu'a da kai an kawo ma da wani bala'i baka sani ba ta yi Allah ma tana dini aljanna kine ka kyautata ma Allah fito kine daga cikin abin da yake hana Allah ya amshi addu'a mutum yayi gaggawa ya ce mun roka shiru ba mu ga wani sauyi ba in mutum bai da lafiya ne ma ya ce mun roki Allah har yanzu lafiya bata samu ba sai hasa addu'a shi yasa za ku ga wannan ya kai wasu har wasu suna zuwa wajen bokaye da ƴan bori da ƴan tsafi da wane ne saboda mai gani yake yanzu Allah ya gaza bari ya jojo mutane kaga wannan muna zato ne zaka ringa roƙo Allah ya baka lafiya kuma zaka ringa amfani da magunguna wanda suka na wannan cutar ta kace ko na likitanci ko na Hausa ne ba kuma kana roƙon Allah amma ba hasa roƙon Allah ba zaka kace to mu yau ne muke roƙon Allah har yanzu bai yi mana wannan cutar ba ko ta kaga in tana neman haihuwa ita ma tace mun ta roƙon Allah shiru Allah bai bamu ba to duka irin wannan yana daga cikin abin da yake jayewa idan mutum yayi gaggawa yace to ya roƙa wannan ma zaka ga roƙon Allah sati ɗaya ne ko sati biyu kaga ya hasa saboda shi soke kawai sun yi haro roƙon Allah a satin da Allah ya bashi abin da yake so in ya ga ya sati ɗaya sati biyu Allah ya bashi mai hasan adda je don mu roƙa shiru kuma Allah mutane sanan suna haƙiƙa an ce shekara nawa muna roƙa shiru wannan daga cikin abin da yake hana Allah ya amsa addu'a mutum tun ya zama tuna mai gaggawa abu na uku irtikabul ma'asi wal muharramat daga cikin abin da yake hana idan mutum ya roki Allah ya ki amsa masa shine idan mutum ya zamanto yana aikata saban Allah da abubuwan da Allah ya haramta masa to kaga wannan mafi yawancin mu anan ne muke samun cikas da tasgaro ma'ana in kana aikata abin da Allah baya so ya haramta to kai kuma Allah baya baka abin da kake so ba to taya Allah ce ba na so kai kaza kuma yake je ka aikata abin kai kuma yanzu abin da kake so Allah baka malamai suka ce a hankalci logically baban ku ya sanya doka a gida yace to na sanya doka bana so ayi kaza mukaddara ce ya sanya doka guda 10 kai da ka tashi ka shure ka take duka wannan dokunan guda 10 kana aikata su abubuwan da ya hana dukkan aikata kuma yanzu Allah ka zo ka saba mun ka ce da Allah baba muna da ɗan rura kaza ko bukata kaza a mana ya ba ka san baban ka bai ma ba shi kai yanzu ba na ce baka aika za da kaza a gida duk ka shure ka taki kake aikatawa kuma yanzu kai ma kake so ni abinda nace nake so ayi baka yi ba kai kuma yanzu abinda kake so umma shi ma Allah idan ya zamanto in ya hana abu kana aikata saban Allah zina bai kowane nau'in saban Allah da Allah ya hana kana aikatawa wannan Allah bai amsa ma adda shi yasa wani malami yake cewa nahnu nad'u ilaha fi kulli karbin yace mu muna roƙon Allah subhanahu wataala cikin dukkan wani yanayi na kunci da damuwa da matsala da in muka samu kanmu yace summa nansahu inda kashfil qurubi amma daga Allah yayi mana matsala ko damuwa ko kunci da muka shiga himmanci da Allah kuma wallahi haka ne ai yanzu mu ga misali idan mutum yana neman jarabawa buribi ko bak ko ma yake ga Allah sallah kullun a sahun gaba yana roƙon Allah haka wanda yake da wata bukata ko wata irin bukata ce ko rashin lafiya ne ko wani abu ka sanya a gaba kake so Allah ya taimake ka wani konkuri ne kai wani aiki ne kake so a dauke ka ko ma menene zaka ga mutum ya kaskantar da kanshi a gaban Allah yana roƙon Allah amma ku sani amma summa nansahu inda kashful qurubi amma daga Allah ya biya ma bukata ko in wata damuwa ce ko matsala Allah ya yi ma haka mance da Allah shiga duniya ka ka mace ma da Allah ka hasa roƙon shi yace kaifa narju ijabatan lidu'a'i yace taya muke fata da kaunar samun amsa addu'a daga wajen Allah kada sadadna dariqaha bi zunubi yace alhalin mun toshe hanyar da zamu samu karbuwa adda da zanubai ana kana aikata zanubi kuma yaya za a yi kai fata da sare da tsammanin Allah zai amsa ma shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canzawa mutane wata ni'ima da ya musu ko kuma ya kawo musu da wani bala'i sai sun canza da kansu ma'ana idan mutane suna cikin matsala ko damuwa ko wani duk wani matsaloli na rayuwa to idan kuna so Allah ya huta ku daga wannan matsala to kuma ku komo zuwa ga Allah ku ayi abinda Allah yake so to amma idan mutane suka ki ban Allah da abinda Allah yake so to wannan su kuma sun lalace kudin su ne sun so matsala sai sa Allah ya biya canza mutane wani hali da suka shige sun canza da kansu anan kana so Allah ya canza ma halin kunci da damuwa da ka shiga to kai ma ka dawo zuwa ga Allah ka ringa yin abin da Allah yake so amma ba yayi ba kana aikata saban Allah kuma kai kuma kana so Allah ya maka wai kai abin da kake so alhali kai kuma baka yin abin da Allah yake so daga kenan aikata zunubai suna daga cikin abubuwan da suke hana idan Allah ya roki Allah Allah ya amsa masa yasa magabata diya wani idan ya roki Allah yaga Allah bai amsa masa sai tashi tsakar dare yana sallah yana kuka yana ya Allah ka gafarta min zunubai na wata kila wannan addu'a ko roƙon da nake gabani kaza abin da yana baka amsa min ba laifi ne dai sai kaskantar da kanshi tuba ya yana dama kuma ya tsaya tunani ga wasu abubuwa nake aikata wanda Allah ya hana sai kokarin barin su ka tuba zuwa ga Allah ka ga ka roki Allah insha Allah Allah zai amsa ma amma ya zaman to kana aikata saban Allah kuma kana roƙon wai Allah ya biya ma bukatun ka to wannan zai wahala amma wa wasu suna iya cewa to ya muke ganin wani dan kwaya ne wani gashi nan mazinaci ne wani gashi nan barawo ne wani gashi yana aikata saban Allah wani yana babakiri da handama amma kuma Allah subhanahu wataala yana bashi abubuwa wannan istidraji ne ai akwai wanda baka gani arna ma Allah yana basu duniya Allah yana san su ne saboda wani gane yake idan Allah ya ba ma wani abun duniya kamar Allah yana san shi ne a akwai wanda Allah ta lalace yake masa ta yi wani rabon shi ne yake ci a duniya a lahira bai da dan haka kenan wannan kai rude mu da aka aikata saban Allah na hudu almani arrabi tarkul wajibati allati aujaba Allah kamar yadda in ka aikata saban Allah yana daga cikin abin da yake hana Allah ya amshi addu'arka to haka barin abin da Allah ya wajabta maka shi ma yana hana Allah ya amshi addu'arka Allah ya wajabta maka kiyaye salloli guda biyar kai su a cikin jami to ya kaza mutu kai kana wasa da sallah kana tozarta sallah kai kaga dama kai sallah wannan bai da za a yi roki Allah ya amsa maka saboda me abin da Allah ya wajabta maka kai baka yi kuma kai kuma kake so Allah ma abin da kake so kenan kaga shi na uku saban Allah shi kuma na hudu Allah ya ce ayi kaki shi kuma na uku Allah ya ce kar ayi kai kenan idan Allah ya wajabta ma wasu abubuwa ka zaman to baka yin su to Allah bai amsa ma daga cikin mun buga misali akwai sallah kuma musamman ga namiji a masallaci ake so kai sallah ba ka ware ba kai kai dai ka ringa yin sallah ka a gida ba a yazo cikin jami'i sallah saboda Allah ya ce warka'u ma'ar raki'ina kenan ku yi ruku'i tare da masu yi ruku'i ma'ana ya zaman to a cikin jami'i na gaba akwai haƙƙin uwaye ya yi ba baka bin uwayenka baka musu ladabi da biyayya abinda suke so baka yi abinda ba sa so baka bari baka faranta musu kai kullun kana sa musu bakin ciki da damuwa kuma a ce ka roki Allah amsa ma har abada Allah bai amsa ma ba saboda me Allah ya wajabta yi wa iyaye biyayya wa sanal insana biwalidayhi ihsana wa abudullaha wa bilwalidaini ihsana wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bilwalidaini ihsana قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا بي ألا تشركوا بي شيئا وبالوالدين إحسانا Allah ta cewa ai ta kyautata ma uwaye to kai kuma baka kyautata musu sai muna na musu Allah ya wajabta yi musu biyayya da kyautata musu to kai kuma baka yi to ta ya za a yi ka roki Allah amsa maka yasa malumin suka ce in ga gama mutum yana samun tasgaro da matsaloli abubuwa sun lalace masa wala ka je ka bincika ya alaka ka je da uwaye saboda manzon Allah ne wadi yace ridallahi fi ridal walidaini wa sakhatillahi fi sakhatil walidaini yadda Allah tana cikin yadda uwaye duk wanda iyayen shi suka yarda da shi to a wajen Allah ma yarda da ni kuma zaka ta samun budi da alkhairai na rayuwa saboda duk wanda Allah ya yarda da shi duk abin da ka roki Allah Allah zai baka kuma zai ringa baka kariya daga dukkan sharri da bala'i amma kuma fushin Allah na cikin fushin uwaye wanda uwaye suke fushi da shi saboda mi baya kyautata musu baya kyautata mu'amala da zamantakewa da su baya yin abin da suke so baya barin abin da ba sa so da hanyar da suka dora shi baya bi wannan yadda suka yi hushi da shi a wajen Allah mai hushi ne shi ga duk wanda Allah ya hushi da shi to wallahi ya shiga uku ya lalace kaga bane Allah ya hushi da kai to ka shiga uku ka lalace komai kaga ya tabarbare ma ya lalace ma in kana aiki ma ana iya koraka a wajen aiki in kasuwanci kake kasuwancin ya tabarbare ka gamu da matsala a rayuwarka to yanzu biya akwai mutanen da matsalolin da suke fuskanta a rayuwa wani kaji ya ce ko jifa aka mai ko wane ne wallahi mu'amalar shi ce da uwan shi bata da kyau kuma Allah alƙawari yace haƙi biyu wallahi Allah baya bari wai sai an je lahira zai saka ya tun a duniya Allah ya kama ka da wannan haƙin na warko manzala ce haƙin mutane duk wanda ya zalunci mutane ka ci dukiyar su ko ka ci mutuncin su ko ka zubda jinin su to tun a duniya sai Allah ya dandana ma gode ka ya kama ka da wannan laifin na zalunci da kai na mutane Allah baya bari an je lahira wai zai kama ka tun a duniya Allah ya kama ka yasa kuke ganin duk wanda ya zalunci baya kariya da duniya lahira baya kariya da duniya lahira in dai kai zalunci to baka kariya da duniya lahira ko ba dade ko ba jima wanda za su zo su ga mutu kai ka kaskantaccen mutu Nabi manzo Allah ci haƙin uwaye duk wanda ya tozata haƙin uwayen shi tun a duniya ya Allah wulakanta shi a kaskantar da shi sai ya tozata shi to akwai mutanen da diya da suka tozata to kaga nan muna zantan cewa idan Allah ya dora ma wani haƙi na wajibi idan baka yi ba ko roƙon Allah kai Allah ba zai amsa ma ba to kaga akwai haƙin uwaye mun kuma yanzu zamanin mai daga cikin zamanin da ake tozata haƙin uwaye saboda mi saboda koyi duniya ce ta zo ƙarshe dama manzo Allah ba da labari sai yana daga cikin alamun tashin alƙiyama da mahaifi zai zamanto bawa ga ɗansa an dalilal amatu rabbataha ku yanga za ta haihi uwar gijiyarta malumai suka ce Ibn Hajar a cikin fatawul bari ya cewa abinda ake ni da wannan shine uwaye za su zamanto bayi ga ƴaƴansu za su ringa musu hidima kuma yanzu abinda ake suka je gida kaga wakatar da uwa tana wanke-wanke tana shara sai ga gadiyarta ta zauna ta a kujera ko tana daki tana da nadanan salula uwar ta ita za ta mata share gida ta daki da ta tsakar gida ita za ta wanke ban daki ita za ta gyara gwadala ita za ta yi dawotu watan ma komi ita za ta yi wanke-wanke ta yi shara ta yi gyaran gida kuma wata uwan ma idan aka yi da abincin wai uwa ita za ta zuba abinci ta kawo mata ta ce wancan yi da abinci ta zubo ta kawo mata duka uwa ita za ta ringa wannan ita ba ta yi haka mu ma maza za ka ga mutum kaga yanzu wai a garin nan kaga sarmayi yana zaune a kofar gidansu ko a majalisa ko a fada baban shi shi zai ringa wanki a gida wannan ma in baban nashi bai da lokacin wanki sai kai pressing a mai ya dauko kayan shi ya kai pressing a wanki mai zai dauko yana kallon duk uban shi zai ke mamman shi ta take yin wanki kannin shi amma yana zauna a kofar gida kawai na kallon titi ana gulma da tsegumi da cin naman mutane ba abin da yake tunda naman iyayen shi shi ba madara yake siya musu ba ba komai ba baka da kuɗin da zaka musu hidima to kuma da jiki ma ka musu hidima mana ba komai ba a tamaka kake siya mamman ka ba ko shadda ka siya ma baban ka ba ko a ce a gidanku aka bugo kuɗin nijela kuɗin wuta da ruwa ka ce baban ni zan biya ba abin da kake na bangaren kuɗi to kuma bangaren hidimar jiki ba mamman ka ita za ta yi wankin ta ta yi na kannin ka kai kuma kana ko gida na rantse muku da Allah akwai wanda uwan suke musu wanki ba wai zancan mashi ma mamman shi ba ko ya ma kannin shi ba ya ce mamman kayan ki bari ni zan ringa miki wanki har na kannu na ma da kike duka an wutar da ke a yanzu akwai samarin da wala uwan suke musu wanki kuma akwai samarin da uwayensu babu famfo a gidajensu uwayensu suke zuwa suke dauko ruwa suna kallo mamman shi ko kuma baban shi shine shi dauko ruwa ko kuma sai dai a sa wani yaro a biya shi kudi a kura yaje kawo ruwa shi kuma yana gidan baya ba kuma a kawo shi zai fara bata ruwa to kaga akwai matsala shi yasa kenan dole ya mai waiwai a ran tariya wanda yake so kare lafiya a wannan duniya wala ka bi uwayenka ka kyautata musu kuma in ka bi uwayenka ka kyautata musu kanka kama saboda kama tu dinu tu danu yadda kai haka za a ma ka kyautata ma uwayenka to kai ma za ka samu nan gaba ƴaƴanka za su kyautata ma kuma ni wallahi nace a zamanin nan ai dole ma ka kyautata ma iyayenka kuna ganin muna ganin yadda abin da yake wakana kullun rayuwa ana gaba ne tana kara tabarbarewa tana kara lalacewa to kai yanzu in baka ji ba tausayin kanka ba ka ba uwayenka ba dan Allah kai ma tausaya ma a generation din gaba jama'a da zasu zo nan gaba kai ma Allah ya tausayin ka baka yanda zasu bi ka kai yanzu a irin wannan rayuwar da ake ciki ana kullun gaba abubuwa suna lalacewa in baka ba uwayenka ba to kai yanzu tsamanin ka me zai faru nan gaba kenan ka tausaya ma kanka gaba uwayenka ka saddar da kanka ka musu biyayya ka musu abin da suke so kai ma ya Allah tausaya ma ko da an zo zamanin da tarbiyya ta ƙara tabarbarewa da lalacewa to kai Allah zai tausaya ma ya baka yanda kai ma zasu ji magana ka amma kai baka ji magana uwayenka ka rena su wallahi kai ma ka rubuta ka aje kai abinda kama uwayenka na rashin kunya da gutsara to kai kuma wanda ƴaƴanka za su mai sai lilimka sama da wanda kama uwayenka to kaga hanya ɗaya kawai shine ka tausaya ma kanka kai ma ka bi uwayenka ka kyautata musu kai ma dan Allah ya ji tausayinka ya baka waɗanda za su tausaya maka dan haka kenan dai mutum ya bar wani wajibi da Allah ya dora masa kamar sallah kamar kyautata ma iyaye kamar sada zumunta kaga yanzu zumunta ma duka mun yada ta a gari ɗaya karin babanka ko babanka ko mamanka wani ciki ɗaya kuke ma haka yayi watanni da watanni baka yau ka gaida ta ba ko ka gaida shi wani ma in ya gagara a salula ma kana iya kira a gaisa to shi ma kuma Allah ya ce zumunci wajibi ne maza Allah ya ce la tadkhul jannata qati'u rahimi me yanke zumunta baya shiga aljanna to ya muke da zumunta yanzu wai wanda muke tare da shi wasu angwanni guda ko a gari guda ban ta nan da ma ba gari ɗaya ba ake ba to kaga abubuwa ne duk da Allah ya wajabta to barin abin da Allah ya wajabta ma yana daga cikin dalilin da idan ka roki Allah Allah bai amsa ma mutum na biyar addu'a'u bi ismin aw qati'ati rahimin idan mutum ya roki abu na saban Allah ko na yanke zumunta to shi ma Allah bai amsa ma mutum ka roki abin da saban Allah ne kace ya Allah ka ba mu dama mu dira gidan su wani da kaga ne Allah bai amsa ba saboda Allah cikin rahamarsa in ka roki abin da yake saban Allah ne Allah ka ba mu dama akwai tarinya da muke so mu lalata Allah bai baka dama Allah bai amsa ba akwai wanda suke wa addu'a akan saban Allah wa abun saban Allah ne wa ta'addanci ne amma zai ringa roƙon Allah wani hakuri zai bada a mai addu'a shi yasa in mutum ya zo ce ka tashi da addu'a ka ce to Allah ya biya buƙatu na alheri saboda wani baka saba buƙatar tashi ba tayi kai yake so ba ma ta'addanci ya ce ko ka sashi addu'a ya ce Allah ya biya buƙatu na alheri inna alheri ne Allah biya amma banda da shari saboda wani buƙatar tashi ta shari ce to mu dai ce wani da Allah ya taya mu da addu'a ka ce Allah ya biya buƙatu na alheri ayi to gaciya da alheri saboda akwai wanda su buƙatun da suke so Allah ya biya musu na shari ne to idan ka roki abin da yake saban Allah ne Allah bai amsa ko qati'atu rahim ko yanke zumunta kace ya Allah kada ka sa ma wani dalili da shi mu ƙara jituwa da juna kada mu ƙara magana da juna in dai abu ne yanke zumunta ne shi ma Allah in ka roki shi bai amsa wannan su ne daga cikin abubuwa wanda suke hana idan mutum ya roki Allah Allah subhanahu wata'ala bai amsa addu'arsa kenan dai a takaice mun ga sharidan addu'a guda biyar na farko kai dan Allah na biyu kai koyi da manzan Allah a wajen adda shi ne da muka ce za mu zo mu bayani akan ladabin addu'a na uku kuma shi ne mutum ya zamanto ya samu sakankancewa a ran shi lokacin da ya roki Allah cewa Allah zai amsa masa bai samu wani kokonto ko shakku ba game da wannan adda na hudu kuma ka ringa halarto da zuciyarka lokacin da kake adda kai zamanto kana adda kana wasu tunani ko hankalinka a wurin jaka halarto da hankalinka lokacin da kake adda na biyar kuma muka ce in za ka yi adda kai da gaske kaka zo kana roƙon Allah kana ce Allah in ka ga dama ko in ka so ka bani kaza manzo Allah ya hana wannan sai kuma abubuwan da suke hana shi adda mun ga idan mutum ya zamanto hanyar samun abincinsa ta haramu ce ta yadda cinsa da shansa da suturarsa duka haram ne in dai mutum ya zamanto yana cin haram to Allah ya baya amsa addu'arsa na biyu kuma muka ga daga cikin abin da yake hana Allah ya amsa addu'ar mutum shine idan mutum ya zamanto yana gaggawa adda kawai da garo ki Allah ya ji shiru bai amsa mai bai hasa mana mutum ya ɗebi tsammani da fata ya ga ko Allah ba zai amsa masa ba na uku kuma idan mutum ya zamanto yana aikata saban Allah to shi ma daga cikin abin da yake hana Allah ya amsa addu'ar mutum na hudu idan mutum ya zamanto baya aikata abin da Allah ya wajabta masa haƙoƙin da Allah ya dora ma na wajibi idan baka sauke su ba shi ma wannan yana hana Allah ya amsa addu'ar mutum na biyar shine idan ka roki abin da yake saban Allah ne ko kuma abin da yake yanke zumunta ne shi ma wannan Allah bai amsa haka insha Allah anan za mu tsaya satin gaban Allah kai mu in muka zo mu ambace ladabba da ake yi na addu'a wanda idan ka bi su bayan ka zo da wannan sharida ka nisanta abubuwan da suke haramtawa to kuma ka zo da ladabba in ka zo da ladabba to insha Allah Allah subhanahu wataala zai amsa ma fatan da muke Allah ya amshi bukatun mu gabaki da na alkhairi abubuwan da suka fi karfin mu Allah ya yi mana su damuwoyin mu da matsalolin mu Allah ya yi mana Allah subhanahu wataala ya ci kan marigayen mu da suka riga mu gidan gaskiya mu kuma Allah ya raya mu a musulunci akan musulunci ya sa mu cika da imani marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya na gida da wanda suke likita, kuma Allah ya kara mu da lafiya ya ba mu ikon cin moriyar lafiya ta mu cikin abin da zai amfane mu na duniya da lahira. Yan uwan mu musulman kasar Gaza muna roƙon Allah ya kawo musu dauki ya ba su nasara. Allah subhanahu wataala ya kawo musu dauki da nasara. Allah subhanahu wataala kuma ya mana maganin wa'annan makiyana addini makiyana su makiyana mu. Allah ya sa su zamanto izina ga yan bayan su. Allah ya lalata dukkan wani shiri nasu, duk wani abu na cutarwa da suka dafaci wannan yan uwana, muna roƙon Allah ya kare akan su. Muna roƙon Allah mu ma ya kara ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki da wadata a ƙasar mu ta Niger. Dukkan wani shari da abinki Allah ya tsare mu ya kare mu da sauran dukkan kasashen musulmi gabaki daya. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa aljanna firdaus ita ce makoman mu gabaki daya. Fatan abin da muka faɗa na daidai, Allah ya sa mu tare ya lada kuskure da tuntuban harshe. Allah ya fi mana. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.